Fresh from beautifulariwa.com.
Yeah. I'm back to the game. Now she got a vibe. I'm back to the game.
Gabo's name, my good is all day. Wanna go in a sunny.
Chilling, got mata gaga you idol and make a feeling. Then Allah, Mr. DJ, kakara balling. Then Nike, tara guy you umbasi feelings. Kaya kuchake, mutanshe, sotun kuzomu roke. Simane bwani mic, dunia mfulos na soke. Mission zamani, negaye na hau keke. Then I am ko emata, sesi kama leke. Forget about the beat, it's also around my heart desire. Kubani bitcoin, zuzanka, sheta babu liar. Mayang adawa, kade aini neke ma fire. Shigo galum, bochi malan, kaka soyeya.
Gabo's name, ma kulinare, wako ina zan.
Pray to see me, north, they always pray to see me, east, they always pray to see me, south, they always pray to see me. Addu'a kuke ta yi a yau ubangiji ya ansa gane nan gaban ku zan yi tambaya ku ba ni ansa kun taba ganin bature na waka da Hausa yakan yi ne da yaran sa duniya ta san shi gane nan a yau ina waka cikin kasata zan yi ne da yare na duniya ta santa ba jarin kan duzaram na zan zago da Hausa ko ina zan je da shi a yau na lashe gasa
gaban ne amma kudi da rewa kuina
Iyaye da kanne shikenan ana tare.